الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بانجة سواة الدين المسلمسي أيومنا ترى جوات الربيع الثاني أهجر النبي صلى الله عليه وسلم جبود أدى دريبود أربعين دبير muna 24 a watan goma shekara ta 2023 mun hadu a karatun littafin al-adabul mufrad na Imam al-Bukhari har yanzu muna cikin abwab da suke magana akan sallama da amsa sallama sallama da ta kunshi har rubuta ta cikin wasiqa da yadda ake rubutun wasiqa farkon wasiqa tsakiyar wasiqar da kuma yadda karshen wasiqa ya kamata ya kasance da kuma yadda ake rubutawa ma musulmi da waɗanda ba musulmi sallama da ana ambaton sunan Allah da ba a ambaton sunan Allah a ciki yau abubuwan da suke da alaka da gaisuwa ba ku kare bane har yanzu abubuwan da suke da alaka da gaisuwa shine tambayar kaifa asbahata ya ka kwana ko ina kwana irin ta bahaushe ko so wannan yana da asali a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tambayar ya ka kwana ina ga kuma shine hadisi na farko da zamu tashi a kansa mai lamba ta 1129 Imam al-Bukhari ya riwayar hadisin ne ta Abu Nu'aym inda ke cewa haddathana Abu Nu'aym qala haddathana Ibn al-Ghafiy ana Asim Ibn Umar عن محمود ابن لبيد قال لما أصيب أكحل سعد يوم الخندق فثقل حوله عند امرأة يقال لها رفيدة وننجي أتيت سعد صحابي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يقبن قبيل العوث سيأجن خندق ذاكي أكان مشركي دكما صحابا من ذا الله صلى الله عليه وسلم دمتانا مدينة tarihin ya nuna cewa an gina rami ne tsakaninsu sai da arna ba za su iya shigowa ba su kuma musulmi kafin su samu damar shigowar ko kafin Allah ya hukunta su za su damu damar da za su ƙara sakin su yi shiri tunda dama an so a yi musu ba zata ne ba su ankara ba sun zo su so wannan ramin da suka gina sai zaman to arna ba su samu shigowa ba amma an samu riwaya an samu musayar kibiya nan su harba can su harba a irin harbin kibiya da ake koma shi dai mashin da ya taso sai ya samu zirin hannun sa'ad a zirin hannun da ya samu kuma sai ya cire masa wata jijiya ita ce ake karanta aksul jijiya tana zubar da jini to labarin da ake bamu a cikin wannan hadisi din sai aka ce to an katsa wannan jijiyar ta sa'ad fa sakula sai jini ya dauke shi shine da jin ya tayi nauyi ko a zamanin da idan mutum ya ji ciwo kafin asibiti in ya zubar da jini zaka ga ya gala baita to tahin farko a wasu hadisan da jini ya ta masa zafi jinin ya zuba sai manzo Allah ya ce a buga masa haima a cikin masallaci dan haka wani guri aka ware a cikin masallaci manzo Allah sai aka mai dan daki anan ake jinyar shi wannan ne da malamai suke kawo abuwa da suke nuna ana iya jinyar mutum a cikin masallacin da ake juma'a da khamsu salawat to manzo Allah ya ajje shi ne a ciki saboda yake samun saukin duba jikin shi in ya waye gari zai ce masa kaifa asbaha da ka kwana in da yamma ya fito ko zai shiga gida zai ce masa kaifa amsaita ya kauni ya ajje shi ne saboda ya samu damar tambayar shi da ciwo yayi ciwo sai aka sake dauke shi daga masallaci sai aka maida shi gidan matar da ake kira Rufaida ita kuma tujawul jarha tana cikin waɗanda take yi wa majinyata aikin warkar da raunin nika kenan sajiyon sai ita kenan tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka zai rufara aka samu daga masallaci zuwa gidanta da haka wasu hadisi an karu ka garanta za ka ga farkon inda aka aje shi a masallacin manzon Allah ne nan kuma kawai sai ya gaya maka hawwalu an yi rufarin din shi zuwa gidan Rufaida yace to da aka samu Sa'ad ibn Mu'az a yakin Khandaq jini ya mai nauyi ya dauke shi awwaluhu inda imra'ati sai suka maida shi gidan wata mata yuqalu laha ana ce da wannan matar Rufaida ana kiranta Rufaida daga nan masu yogurt suka samu ko na'am wasu kudi sai su je su sha wa kana tujawil jarha
to ita wannan matar tana warkar da masu raununnuka ne ma'ana ta iya gyaran rauni ta iya dressing ta iya dauri ta iya kaza kamar nasu ce kenan fa kana annabi sallallahu alaihi wa sallam idza marra bihi yaqulu kayfa amsayta wa idza azbaha yaqulu kayfa azbahta har a gidan nata da ya koma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na bibiyar labarin shi in ya je zai tambaye shi ya fa kwana in ya je zai tambaye shi ya kauni kenan tambayar ya ka kwana ya kauni ana yi idan akwai maslaha a cikin ta ba tsarku ba da haka yanzu ka iya tambayar mutum idan ka san bai da lafiya yanzu ka samu sauki ko da guntun rahin lafiya ɗin idan mutum yana da wani ciwo ka iya tambayar shi inda wani abu da ka san ya tsaya mai a rai kun tattauna za ka iya tambayar sa ya matsayar wannan abun an samu waraka ko da guntun wannan matsala ɗin shi ne dalilin kawo shi a nan gurin kaifa asbahata ba irin ta Bahaushe ba shi kullun ina kwana ne ko kuma ya ka kwana ne kullun neman labarin gidanka yake amma abin da ya fi dace a kai assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu kina ci gaba amma idan wani abu ya bazo sai a tambaya to ya ka kwana ya kauni ya ka kwana ya kauni yanzu neman labari ake yi fa yukhbiruhu sai ya bawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama labarin harin da ya kwana karashin hadisin wata rana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bacin ana ta jinyar tasa to sun ce akwai wani irin dauri da dressing da ake wa mutum in dai an yi to da izinin Allah madaukakin sarki jini ya tsaya kenan so bayan an masa daurin an mai dressing kawai wata rana ya ga jini yayi tsiri daga cikin raunin shi yana gani to sai ya tabbatar da cewa mutuwa zai sai ce to Allah ina roƙonka kar ka dauki rayuwata har sai na samu jin dadi cikin hukuncin da za a wa Banu Qurayza Banu Qurayza sun ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin Khandaq da akai saboda su ne suka ba mushrikai dama su shigo ta gidajensu a kuma ba mutanen Madina mamaya shine lokacin da aka ba manzon Allah labarin Yahudawa sun hade kai da mushrikai Allah madaukakin sarki ya bada labarin cewa irja'ukum min fawqikum ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون تنغارين دينا أغبوك جدن دا كنت يتعمان ان كنت انك تغا هزا تقلوك كنت جدن ناو كواد يتعمل أباري هيغا متو أشي قلو قلو هيدا نسك زلزأ الله مدعو كنت سري كيس يارب كفاوة الله ومومونا ذاتو سي أفتاك تاكالي بغاك كارا كيلا أباري وان أبن يتعير دهان كلمة ذا الله كم يتعير دهان كلمة صحابه a dalilin wannan siyasa da yake cewa to Allah ina roƙonka kar ki karɓi rayuwata sai na ga hukuncin da za a yi a cikin shi bayan an yi waɗannan musayan ne yana jinyar sa yana ɗakin jinya Allah madaukakin sarki ya turo iska mutanen Qurayshawa suka koma yaƙi ya ƙare saura manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mutanen Madina ya shigo gida ya ajje kayan sa yana wanwanke rauni sai ga mala'ika Jibril ya shigo sai ke ta me yake faruwa naga har kana ajiye kayan fadanka yace mu mala'iku ba mu ajiye fada ba yace me za a yi ta alaka wuce ne Banu Qurayza saboda sun ci amana kuma amana da aka kulla ta yaki saboda haka a wuce a hukunta su aka wuce gurin su manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zagaye garin su ba shiga ba fita suka tabbatar mutuwa su sai suka ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama min yadda ka hukunta abinda zaka hukunta a kanmu sai kuma sa'ar yana can yana addu'a yana cewa Allah kar ka dauki rayuwata sai na samu farin ciki da irin hukuncin da za ka yi a kansu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tura wa sa'ar shi ne zai yi hukunci a kansu to kaga wanda yake Allah Allah ai hukunci ya jira yanzu kuma an ce shi ne alƙali da haka aka je aka dauko sa'ar akan gadan da yake jinya ya taho manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa qumu ila sayyidikum ku miƙe fitarin shugabanku aka miƙe gaba ɗaya aka tare shi daga gurin malamai da suka yi halatta idan mutum hukunci zai yi kenan in ya zo majalisa a miƙe masa dan a bashi karfin gwiwa me kake hukunta a gurin sa yace duk wanda yake kai yaki kuma zai iya yaki yace nayi hukunci a kama shi a yanka shi mata da kananan yara a mai da su bai jini ya sake ballewa ya ci gaba da jinyar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana gida aka bashi labari fa yanzu jini yana sake zawa bacin an yi wannan hukuncin duk an zartar ba aran nan ya mutu wata riwa ce take kawo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma gidansa sa'ar ya ci gaba da fitar da wannan jini din aka ga yawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya sahabban sa buje mu duba jikin sa mai riwa da yake cewa muna tafiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wani irin sauri da bai taba yin sa ba sahabbai suka yi ta mamaki yake cewa da yawa daga cikin sahabbai da hancin takalmin su tsinki a wannan ranar saboda saurin da manzon Allah yake ko kada zai idan saurin lokaci da kuma ka tsinta hancin sa bi ba mamaki wanda yake bi akai sauri aka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah saurin fa yayi yawa wato daga cikin sahabbanka ba za su iya ba sai ce gaggawa nake ba na so mala'iku su rigaye mu irin yadda suka rigaye mu a mas'alar Hanbala Hanbala shine wanda yayi shahada mala'iku suka wanke shi to manzo Allah sai yake ji a jikin sa shi ma sa'ad shahada zai in ya jinkirta bai je ba wata kil mala'iku su fara wanke shi yace to ba na so mala'iku su rigaye mu so noke mu samu alfarmar wanke shi da kanmu da kanmu kafin dai su tsara sa Allah madaukakin sarki ya kaddara sa'ad din ya rasu sahabban sa mutanen Madina ko abokansa har sun fara wankewa a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo wurin shi wata kin na ba da kissan ne da hararo da yawancin hotunan da take cikin kiswa din amma muhallin shahid a ciki shine ana iya jingar mutum a masallaci kuma mata suna iya jingar mutum idan su ne suka dace da wannan jinya din kuma na ana iya tambayar labarin mutum yaya kwana ya yauni in maslaha ce a cikin tambayar ba tsurku da neman labari ba Allah ya samu dace hadisi na gaba ina yace wanda yace haddathana yahya ibn salih qala haddathana ishaq ibn yahya al-kalbi qala haddathana az-zuhri qala akhbarani abdullah ibn ka'ab ibn malik al-ansari abdullah dan gidan ka'ab ibn malik al-ansari qala Abdullahi dan Ka'ab yace ko kuma shi Imam Az-Zuhri yake cewa wa kana Ka'ab ibn Malik ahada salasati allazina tiba alayhi shi Ka'ab ibn Malik ɗaya ne cikin mutanen ukun da Allah madaukakin sarki ya karbi tuban su a bayan sun kifata yaki tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun muke talata hadisin su a can baya wa ala salasati allazina kulliku hatta idza baqat alaihim al-ardu bima rahabat wa baqat alaihim anfusuhum azuwa dai karshen aya da kuma karshen wancan hadisi din to yanzu na so in sanar da kai wane ne Ka'ab ibn Malik yace Ka'ab ibn Malik ɗayan mutanen ukun nan ne da basu je yaki ba kuma suka yi gaskiya gaskiyar su ta kwace su kuma yayi alƙawari yace tunda da gaskiya Allah ya kwace ni to har in mutu ba zan sake ƙarya ba ƙarya ba ta da amfani sai kisa to wannan hadisin ana riwayar sai a wajen ɗansa Dalilin kuma shine dan gidan Ka'ab din. Ka'ab din shine wanda suke da labarin gaskiya tana da amfani. Wata kil wata hanya ce da malamai suke so su nuna maka gaskiyar abin da suke so su yi riwaya akan shi. Sai yake cewa to a riwayar Abdullahi dan Ka'ab ibn Malik yake cewa Annabi ibn Abbas akhbarahu. Yace Anas dan Malik Abdullahi ibn Abbas ya ba shi labari. Anna Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu Allah dan Abbas yake bada labarin Ali dan Abi Talib muna da sunaye da yawa ko Abdullah ibn Ka'ab yana riwaya Ka'ab ibn Malik shine wanda uku da aka ba su tuba kawai an shigo shi ne a bada labarin tuba amma ba shi da alaka da cikin hadisi wa yake riwaya Abdullah dan Abbas shi ke bada labari Abdullah dan Abbas wa yake bada labari Ali dan Abi Talib na jinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya fito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta annabi ibn abbas akhbarahu anna ali ibn abi talib radiyallahu anhu kharaja min indi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata rana ya fito daga wajen manzon Allah tsira da amshi tabbata a gare ni fi waja'ihi alladhi tuwaffiya fihi ajinya kuma jinyar da manzon Allah irasu a cikin ta ma'ana karshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ali ya fito kuma a jinyar da a ita ne manzon Allah ya bar duniya fa qala an-nas Allah dan abuna Ali ibn Abi Talib da fitowa sai mutane suka ce da Ali ibn Abi Talib ya abal hasan kaifa asbaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kai baban hasan ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwana yanzu duk wanda suka yi dafifi a gidan manzon Allah a kofar gidansa so suke su samu labarin jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan lokacin ina ji yayi kwana biyu bai fito masallaci ba yayi kwana biyar ne bai fito wa sallar jami'i to bayan kwana biyu da fitowar sa bai fito ba mutane suka yi dafifi suna so su ji labarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali ibn Abi Talib ya fito suka ce masa kaifa asbaha wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya manzon Allah ya kwana ya manzon Allah ya wayi gari ashe ana tambayar kaifa asbaha kai din ko wanda ake magana akan shi kaifa asbahata inda kai ne kaifa asbaha fulanun idan ana magana akan wani qala sa'alu abi talib yace dasu asbaha bihamdillahi bari'an ya waye gari cikin godiyar ubangiji bari'an jikin shi da sauki mu ma haka muke fada a hausance ya jiki ka ce jiki da sauki ya jiki ka ce jiki alhamdulillah idan arna ne kuma su ce ba sauki ko yace asbaha bihamdillahi bari'an cikin godiyar Allah ya waye jiki da sauki to da ya fito qala sai abdullahi dan abbas ke ba da labari fa akhadha abbas ibn abdul muttalib biyadihi yana fitowa abbas dan abdul muttalib sai ya rike hannun aliyu dan abi talib abbas baffa ne na aliyu dan abi talib aliyu dan abi talib ne ya fito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abbas ya girmi aliyu dan abi talib kuma kanan mahaifin aliyu dan abi talib ne sai ya rike hannun aliyu dan abi talib yana so sa tattaunawa irin ta cikin gida fa qala sai ya ce ara'aytuka figa ce da ake bada labari ara'ayta allazi yanha abdan idha salla ko sai ya ce ara'aytuka fa anta wallahi ba'da salatin abdul afa yace kaga na rantse ma da Allah bayan kwana uku kai din nan abdul afa bawan sanda ne me yake nufi da bawan sanda yanzu kai dan uwa ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin jagorancin musulunci da musulmi ko chaukam a hannunku yake yace amma ina kyauta da tambayan kwana uku sandar a hannun wani take yanzu al'ummar musulmi igiyar da za a kada ta ko sandar da za a kada ta kamar yadda miji yake kada dabbobin shi ba sanda ba yake rikewa alamar hine mai ciwo sai ce kai ma ina zaton zaka zama Abdul Asa wani ne zai rike sandar ya kada ka shine abin da yake nufi da Abdul Asa zaka zamanto mai bi ne ba kai za abu ba shugabancin musulmi zai tahi daga gidanku ya koma wani gida yace ina tsammani nan da kwana uku wannan matsalar zaka canja ina ce ara'aytuka fa anta wallahi ba'da salatin Abdul Asa wa inni wallahi la ara rasulallahi sallallahu alaihi wasallam sawfa yutawaffa fi maradhihi hadha yace wallahi ina ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jinyar da yake a cikin ta zai mutu sarasa kenan ko akwai mutumin da in yazo ya kalli mara lafiya yana duba shi in ya fita yake da ya san an gama ya ga mara lafiya ya ga mara lafiya ya san alamun mara lafiya ya san ciwo kaza ya san kaza yana kallon shi kawai ya san wani zai mutu na taba jin wani yaro yana zance sai sun kai wani mutum asibiti sai ga wannan mutumin da aka kai asibiti yayi acting irin na wani mutum da ya taba rasuwa da aka rubuta masa kati he ga ya karbi kati da tsauri har yana wuce masu jinya yana so ayi kokari aje ayi heta aiko wani da ya rasu da irin wannan ciwo hi ma yayi irin wannan saurin da gaggawar yace sai ji cikin sa ya sare kuma Allah da ikon sa a wannan rahin lafiyar wannan mutumin ya rasu so akwai yanayin da mutum yake nunawa zaka gane cewa wannan alamin alamu ne na ciwo ko mutum kaga yana kwance yayi wata da wata ne bai da lafiya wata ranar haiga jikin sa ya murmure yayi haske yayi kyau har ya samu ya dan fito waje a dan gaggaita a dan zazzage ya unguwa a wallahi masha Allah wallahi jiki yayi kyau yayi haske yana koma da kwanta sai ta gagarun kuna sai ka dawo yace Allah sarki a haida ma sallama ya fito to hima Abdullahi dan Abbas ya kalli waɗansu alamu musamman alamin gidansu zai fada a gaba yace Aliyu yace na rantse ma da Allah ina kyauta zartan manzon Allah wannan rahin lafiyar a cikin ta zai mutu har da yin fada yake Aliyu dan Abi Talib bayan kwana uku zaka zama talaka ne ba zaka zama cikin salatai ba ina baka yakinin nan da kwana uku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwa zai zaka in zaka hirya ka hirya in zaka dauki mataki ka dauki mataki yace inni a'arifu wujuha bani al-Abdul Muttalib inda al-maut Abbas yace masa ka gani yace wallahi na san fuskokin ƴaƴan Abdul Muttalib idan mutuwa ta zo musu duk iyayenmu da kakanninmu da suka mutu ina raye na san yadda fuskar su ta yi na kuma ga yadda fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yace na san wannan ciwon nasa ba ta hibbi ba to kenan yau da gobe ga likitoci idan sun kalli wani za a masa wani aiki mai tsada sai ga sun rubuta wani magani sun ce a je a nemo wannan maganin tukunna sun san za a hawa hala kafin a samu magani a buga kado a buga kaduna a tambayi ina ne sai a samu kwana biyu ana delay ba sa so su ce muku mutuwa za su yi kuma ba sa so su kashe muku kudin ku in ba sai ta to bara a canja muku da wani dama wannan din mun san yana dan wahala wani lokaci sai daga ingila ake kawo shi kaza kai kirkiro ne magani ma ba ma ke sai ku nemo wannan sai ku tafi wannan kyautar ce wallahi ce ni wallahi ban gane wannan maganin ba ni wallahi ban fahimci wannan rubutun ba ko kuma duba ruku wani magani da ba abin da zai da rahin lafiya ya rubuta maka wani branded paracetamol kai rubuta maka sunan sama da dai ya rubuta maka PCF din kai rubuta sunan wannan magani kai baka sai paracetamol da ka sayo ya ka zo ka ba mu dan uwanka sai ya haba sai ce to za mu dan jira kwana biyu mu ga yadda jirkin sa zai in mun ga alamu kaza alamu kaza za a masa aiki kai ma sa mu zauna abu sai ce masa ai da jinin sa ya hau 100 da kaza za mu jira ya sauka duk akwai dabaru da likitoci suke ba dai za su ga maka mutuwa zai yi ba wani kuma za su ga maka a wannan fa muna ganin ciwon sa yayi kokari nan da kwana uku dan haka ku dan bu a hankali in sun san zaka iya jure labarin da za a baka to hima sai hin fada ga Ali ibn Abi Talib dan abin da yake so ya biyo baya sai ce ina ganin nan da kwana uku zaka zama mai bi na tabbatar manzon Allah a iya zato na alamu sun nuna mutuwa zai dan na san fuskar ƴan gidan mu a lokacin da suka kusa mutuwa sai ce masa fadhhab bina ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam falnasalhu fi man hada al amr zo mu koma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mu dangin shi ahlul bait yanzu ma ana ganar wannan hadisin fa ahlul baiti ne suke Abdullahi dan Abbas ke riwayar daga baban shi Abbas yake magana da wa Aliyu dan Abi Talib wanda yayi jinyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu koma mu tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fi man hada al amru idan ya bar duniya al'amarin jagorancin musulmi hannun wa zai koma mu koma mu tambaye shi yanzu har wannan kwana uku da ya rage ayi wannan rasuwar wannan ya nuna cewa kenan Abdullahi dan Abbas bai san wa zai jagoranci musulmi ba amma rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Ali dan Abi Talib bai sani ba tunda an ce a koma a tambaye shi Abbas dan Abdul Muttalib babban manzon Allah shi ma bai san waye matsayi wakilci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a bayan tafiyar sa ba shi yake cewa mu koma mu tambaye shi fi man hadhal amru wane ne zai riki wannan al'amarin a bayan shi fa in kana fina alimna zalik idan a cikin mu al'amarin zai karkare kai ne ko ni ko wani dan gidan mu mun sani hebe hiliya ba za a yi kuka biyu ba ga kukan mutuwa ga kukan rahin mulki da sarauta yace mu tambaya a cikin mu yake mafiriya muna kuka muna murna muna hirin binnewa muna hirin nadawa ine matsalar mutuwar gidan sarauta bi lokaci da yake ana kuka ana kida Allah ya rufa biri yace to mu fa in kana fina alimna zalik wa in kana fi ghairina kallamnahu fayusibina in kuma wani ne zai jagorance musulmi ba dan gidan mu bane to mi magana ai wasiya yanzu dai zai mutu kuma an ya mutu mulki ya fita daga hannun shi ko in ci dai dauke kalmar mulki shugabancin musulmi ya fita daga hannun shi mu ga masa ai wasiya a dan muna abubuwan da zamu dan samu mu yi jali mu tsaya da kafafun mu eh mu wada wasiya fa qala ali sai Ali dan Abi Talib yace da babban shi inna wallahi in sa'alnahu famana'ana ha la yu'tina hannasu ba'dahu abadan Ali dan Abi Talib yace a na rantsa da Allah idan muka tambaye shi yace mana a la yu'tina hannasu ba'dahu abadan yace to har abada mutane ba za su yi daba mulki ba saboda haka abun akwai dadi akwai wuya in muka je muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka mutu mu ne zamu zamanto khalifofi sai yace a yace to duk abin da zamu yi ba wani musulmi da ya zama zama khalifa yace mai hudu mu barki in ya mutu a buga ta a gani in mu ne fa lillahi alhamdu in ba mu bane ba fa lillahi alhamdu ya ga wannan tafi masa sauki amma aka tambaye manzon Allah yace a rufe kofar fa kenan har abada
wanda ko Abu Dharr bin Ghifari yayi taso ayi ga dangane da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kana sanar tiyamomi da gwamnati ka tura wannan ya rike kaza ka tura wannan ya rike kaza manzon Allah ne baka taba taya ni ba a tura duma wani gari ne ma in samu in je in dan wakilce ka in zama gwamnati ko in zama shugaban kasa ko in zama tiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ake kana da rauni kuma al'amarin shugabanci amana ce kuma akwai nadama a ranar gobe aliyya ka hakura yace to manzon Allah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka tsaya yace ai manzon Allah da kanshi yace bazan iya yace wallahi tallahi ba wanda zan rike wa har abada to wata kila da abin da Allah haka ya hararo in muka tambaye manzon Allah yace mana a'a yace har abada in dai musulmi ne ba za su yadda ba dan sabawa ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu barhi ya mutu in Allah ya kaddara muna da rabo za ta zo ta in ba mu da rabo dama ba a ba mu ba an zauna lafiya kala shi yasa wannan lokacin kwakulo abinda ba naka ba sai hana ka kwanciyar hankali yi shiru in ya same ka fadi lahi alhamdu bai same ka ba fadi lahi alhamdu wani za a yi dadi ya dinga tambaya da sunana da sunana da sunana har ana gobe zai tambaya ya ce masa babu sai buk sai zuciyarsa ta buga shi kenan bai samu ba ko bai zauna lafiya kala ba saboda haka wani lokacin mutum ya sa hakuri a cikin zuciyar shi ina ji na taɓa ba da labarin wani mutum mai neman sarauta dan garin su yake ban labari yace na rantse ma da Allah yace ya kai shekaru bai taba kwana a gidan shi ba in dai dare yayi zai dauki abin sallar shi zai tafi dawa wani guri da ya ware na ibada yadda ka san kogon kira shi ma haka ya mai da wannan guri zai himfada dutse zai yi ta salloli cikin dare yana roƙon Allah Allah sa shi da sarkin garin su haka zai ce in ka ga ya dawo sallar asubahi sai ta tafi to in ya daba gida zai wuce ba wuciya zai yi masallacin kofar gidansu kofar fada sai a yi sallah da shi idan an yi sallah zai fito kofar masallacin ya ci gaba da azkar har sai rana ta fito sun gaisa da mutane an yi walwala an yi komai sai kuma gida ya bace huta kuma sai wuce harkokinsa gobe da daddare haka kullum abin da yake da bukata Allah ya sa shi zai gaji gidansu yana nan yana can ya daji da Allah ya kaddara ba shi ne zai yi ba kawai na zalhe ga wani mutum ya zo sai kai wannan fa abin da kake sai ba fa kai za ka yi sarki ba ko wannan mutum ya wuce to da gurin ya fara karkarwa da ta ko buzun sa da waye madadin ya tsaya ya sallah asuba ya wuce gida facin rai a dai ran nan aran nan ya mutu saboda aran nan an bahi labarin ba shi zai yi sarki ba burin sa a duniya sarki kuma an ga mutum ba shi zai yi ba sai ya mutu tun kafin sarkin ya mutu to kaga ke da matsalar ka dauki abu ka kullafa a ranka in baka samu ba to an yabi babu Ali sai bi Allah ya ce to kar mu tambaya in ta mu ce za ta zo in ba ta mu bace ba za ta zo ta ba yace in man Allah bai ba mu bai ce wallahi ba wanda zai ba mu a bayan shi wa inni wallahi la as'aluha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama abadan yace na rantsa da Allah har abada bazan tambayi manzon Allah ba a bani shugabanci ko kar a bani har abada bazan tambaye shi ba yace in ma bai mutu ba nan da kwana uku na rantsa da Allah bazan tambaye shi ba wani hadisin ya rufe kofar duk wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wasiya ya nadawa ne ya ce na ahlul baiti ne wannan din rikicin mutane ne masu neman fitina a cikin al'ummar musulmi da kuma ya fada da waɗannan mutanen uku ai suna cewa da suka fi kowa kusanci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi dan Abbas Abbas dan Abdul Muttalib Ali dan Abi Talib su suke riwaya wannan hadisi da manzon Allah ya ce a gidansu za a samu wakilci da waɗannan su ne akan gaba za su kawo maganar wakilci yasa a hadisin da ake ta wakilci za ga ba ahlul baiti suka kawo shi ba in nace ahlul baiti da isnadin ingantacce amintacce da duniya ta sani aka ce gashi Ali Abi Talib zai shugabanci ba a taba samu ba kuma Allah ya tsara din sai an samu Abubakar yayi Umar yayi Uthman yayi sannan Ali dan Abi Talib yayi ta sannan ta fita ta koma gidan Muawiya sannan ta koma waɗansu gidaje na sabbin sahabbai ta koma Banu Umayya iyalan gidan Muawiya dan Abi Sufyan kuma ta dawo Banu al-Abbas ta koma wasu gidajen haka Allah madaukakin sarki ya tsara dan haka hasahen abin da zai zo gobe baya cikin abin da yake ba wa dan adam kwanciyar hankali amma daga mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya zamanto kuma an bude kofar fitina da ba ta rufe ta ba in shi'a wanda suka kona a shi an ce sun tabbatar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bai taba cewa ga wanda zai wakilce shi ba yasa ɗaya daga cikin manya manyan maraji'i nasu na taba jin sa da kunne na haka ya fada da larabci da har yau ban ta umanta shi ba yana cewa a sa'ata
خطأً كبيراً يا رسول الله إذ خرجت من الدنيا ولم تسلم yace manzon Allah kayi kuskure babban kuskure da kai da ka mutu ka koma ga Allah baka ce ga wanda zai gaje ka ba wannan insha sun tabbatar in ahadisan ce ne ba inda manzon Allah ya ce ga wanda zai zama dan haka suke tuhumar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuskure duk kuma mutumin da yake akwai imani da yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai taba yadda manzon Allah ya kuskure a wannan fage Allah yayi hukuncin sa ya tabbatar zai zama kuma ya bada isharori ma ga waye zai zama Abubakar waje zaman khalifa a bayan shi wata mata ta zo suka yi alƙawari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tace ki dawo shekara mai zuwa tace manzon Allah idan na zo baka nan tace ki samu Abubakar ya tabbatar kenan ya mata alƙawari ne a matsayin sa na jagoran musulmi idan ba na ne samu Abubakar me yake nufi da samu Abubakar shine wakilin da zai zama to shugaba na a bayan Abubakar wata rana yace ku zo ma in bai muku wane ne zai khalifanci in yi rubutu ita kai ku bari ma Allah ba zai yadda ba al'umma ba za ta yadda ba ba ma wanda zai rike wannan al'amari a bayana sai Abubakar kuma wannan rahi lafiyar da muke magana fa tunda manzon Allah ya kwanta ba Ali ibn Abi Talib bane yake wa mutane sallah ba babban manzon Allah bane Abbas yake wa mutane sallama ba Abdullahi dan Abbas bane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma allimul Qur'an Allahumma faqihhu fid din wa allimhu ta'wil ba fa shine yake sallah ba Abubakar aka ce zo kai wa mutane sallah kuma nan Aisha haida ta tahe tsahin saboda kar a bar tsakuwa a ciki tace baba na fa yana da raunin zuciya in ya tsaya a inda ka tsaya fakewa zai yi da kuka manzo Allah a gaya wani ya sallah so take ta zanzage fa ba wanda ya tantance he babanta ita ma siyasa ce mace in na tsaya a gurin ya tsaya kuka zai da da wani zai ce ga masa yace ku je ku gaya wa Abubakar ya wa mutane sallama tace ka manta fa yana da raunin zuciya yace innakum la antum sawahiba yusuf ku dinnan fa ɗan uwan matan annabi yusuf ma'ana waccan matar ta misra da take so annabi yusuf ya buƙace ta ba ta tara taro ba ta wanki annabi yusuf ba wanki annabi yusuf ba take so to take a taya ta ba da shawara annabi yusuf ya zo sun da bayan an zo ta yanyake hannunsa sun yanyake hannunsu sai yake cewa hadal ladhi lumtunnani fi wannan fahimtar da kuke zargi na bai lafi na dan na buƙaci wannan kan kada dan yaro ka kai zuwa buƙatar ta bata bai a duniya fa bai yi ba zai nan da ita sai yadda cewa ko da ta da bihi wa abin kunya tai ba kuma yanzu ga hanar dare dai ko ga har kunyan yake har ne da zauna hekara da hekaru da ki daki daya da ta tabbatar ta rubta su sun fada sai ta ce wala illam yaf'al ma amuruhu bihi la yusjananna aw la yakuna min as-sajidin tace kuma na rantsa muku da Allah ku zama heda in dai bai yi ba yace wallahi sai na sa an daure shi sai an wulakanta shi yanzu ana kawai kamar ta tara masa wannan matan ne dan su zama heda fa heta yi ina manzo Allah ya ga muka yace ku matsalar ku mata abinda kuke so daban abinda kuke nunawa daban yasa duk wanda bai halicci ma bai san halin mata ba za su rubta shi in kaga ka dan samu kuɗi kawa matarka balantiya tace Allah sarki ne gida kana da adalci wallahi kaza da kaza to ka dan daure mu ka samu aboki ya zama wallahi zo take ta ji kana da sha'awa ko baka da sha'awa da ka ce Allah kuwa to ta san akwai matsala kenan tun daga ran nan za ta fara hiri sai ta ku matsala ta da ku kenan abinda kuke so daban abinda kuke basarwa daban ya sanna na Aisha kana so babanta ya zama khalifa amma tana so ta nuna wa sauran mata ko kuma inda iyayen ku fa ba su tantance ba he babana kuma zo take duniya ta sani lalle fa an kai an kawo kashin a ce baban nata sai da kwana biyar yana wa mutane sallah kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya kuma a wata sallar asubahi aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga masallaci ya cika dum Abubakar yana sallah mutane sun yi sahu a bayan sa kowa ya shiga sallah da ne ko da he ta da biyu a can suna sallar su daban biyu suna sallah a can ɗaya yana can wani kuma yana alwala yake higuwa masallaci wannan na nuna maka wannan masallacin fa akwai fitina in baka sani ba duk masallacin fitina haka yake in ka zo ga biyu a gefe biyu suna waje biyu suna gindin maina wannan yana alwala yana sakewa wannan yana ga da dodan nan fitinan nuni wai abin da suke nihi ba su yadda da wannan limamin ba bai iya sallah ba in yayi sallah ba za ta karbu ba da manzo Allah ya riko sai ya ga dukkanin sahabbai ba ɗaya bai zauna kowa yana bayan Abubakar wanda ya rawaito hadisin sai yake cewa sai ya ga fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ka annaha waraqatu mushafin kai ka ce takaddar alqur'ani ce faradin sana walwali manzon Allah yayi walwala yayi murmushi sai ya dawo ya saka labulan shi ma'ana yana dafin kenan yanzu ya zo ya kawo addini an yi shi zai tafi zai barhe inta ban matsala wannan shine sirrin farin cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam malamai suka ce wannan farin cikin da aka samu manzon Allah ya yi dawalwala sai Abubakar ya kaddara fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama warke da haka yana sallah asuba ya koma gidan matar shi da take Abuja sai bar cikin Lagos na tunda komai ya yi lafiya kallon manzon Allah har an yi wani jiki ya ware da komai sai koma gidan amarya yana gidan amarya kuma Allah madaukakin sarki wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam rasuwa da haka har masallaci ya tuka Umar yana cewa ba manzon Allah bai rasu ba kuma Abubakar ya ji aka bashi labari daga sun sai sake dawowa tafiya ce sai an fita wajen garin Madina sai kuma ya taho ya shigo masallaci ya tada manzon Allah ya tabbatar da mutuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya tabbatar da mutuwar manzon Allah a wannan lokacin ya tabbatar da shine khalifa tunda ai kuma ya tsaya a masallacin ko dai ka yarda ya mutu baka isa kai magana ba ko kuma kana goyen bayan Umar manzon Allah bai rasu ba Abubakar yana zuwa me yayi ba mutu abace bara mu ga wanda aka ce ya mutu din ya shiga ya bude fuskar manzon Allah yana buda ya gane shi wallahi ka mutu mutuwar da Allah ya rubuta ana yi kai ta ita kuma da rantsai Allah ba za ka mutu sau biyu ba ya sunbacci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tubta hayyan wa maitan ya rasulullah da kana rai da kana mace ita na rantsai da Allah kanshi ne na alfarma ke tashi a jikinka ya rufe manzon Allah sai ya dawo masallaci ya ce ayyuhan nas mutane ku saurara yanzu wannan jawabin da zai yi jawabi ne da yake nuna cewa jagoranci yana hannunsa saboda duniya ne za ta saurara kafin shi waye ce wa mutane ayyuhan nasu a wanda ya gaya wa mutane to yasa ko juyin mulki akai wani lokacin in ka ji wani ya fara jawabi to ko an sa shi ko kuma yana da ruwa da tsaki hi ake sauraro a cikin wannan juyin mulki din Umar bai saurare shi ba yace ayyuhan nas Umar bai saurara ba sai ya fara magana man kana minkum ya'budu muhammadan fa inna muhammadan qad mata wa man kana minkum ya'budu allaha fa inna allaha hayyun la yamut sai karanto aya yana karanto a masallaci kowa sai kwalaf aya da ya karanta sai kace kamar aran nan ma suke ji an saukar da wannan aya wannan ne sai kenan siffofin jagora yana da akwai lokacin da mutane suka rufe to shugaba ba zai rufe ba lokacin da mutane suka rasa inda za su sa gaba shi ya san inda zai sa gaba lokacin da mutane ba mafita a hannunsa shi da mafita a hannunsa to ita Abubakar ya exhibition a daidai wannan lokacin da ya faru kuma da sauran alamomi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to amma dai Allah ya so ya jarrabu al'umar musulmi kuma daga nan fitina ta fara kuma haka Allah madaukakin sarki ya faɗa wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbu mutane za su yi ta sabani wanda za su tsaya akan layi tun daga kan manzon Allah sahabbai shi bayan sahabbai waɗanda suka biyo sahabbai layin nan dodar suke waɗannan sunan da Allah madaukakin sarki ya musu rahama amma duk wanda ya kwana ya kwane kuma sai da Allah madaukakin sarki ya rufa mai asiri babu man kataba akhir alkitabi assalamu alaikum wa rahmatullahi babin da zai magana wanda ya rubuta a ƙarshen wasiƙarsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun karanta shi naga bakwai da rabi tayi to wanda ya rubuta a ƙarshen wasiƙa idan ka rubuta wasiƙa ƙarshen sai ka rubuta assalamu alaikum rahmatullah ya matsayin wannan wasiƙa wa kataba fulan ibnu fulanin li ashirin baqaina min ash-shahr ka rubuta cewa wanda ya rubuta wannan wasiƙar shine wane dan wane a kwana kaza ga watan kaza ya wannan wasiƙa take ka san wannan babukan da muka wuce farkon wasiƙa aka ba mu labari ko to in an ƙare rubuta wasiƙar ya ake a ƙarshen ta shine kuma ana rubuta sallama da kuma wanda ya rubuta wasiƙar da ranar da ya rubuta wannan wasiƙa kaje da kwanan wata yake fitowa a wasiƙar musulunci yace haddathana ibnu abi maryam qala akhbarana ibnu abi zinad qala haddathani abi min abu zinad annahu akhadha hadhihi ar-risalata min kharijata bin zayd ya karɓo wannan wasiƙar da hannun kharija ibnu zayd wa min kubra'i ali zayd daga kuma manyan iyalan ali zayd mun wuce lafazin hadisin a baya farkon wasiƙar aka ce bismillahir rahmanir rahim li abdullahi muawiyata amiril mu'minina min zaid ibn sabit سلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد وانا ديك حديث مموتي شيء أبايا بفكرة توبي بكو يتي فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة كاربوتو وثيكارك كانا تنبايتا ميهو كنشم من ذن الله صلى الله عليه وسلم دنجلي دقاغن كاكا دا ينقوى إذن سنزو شنجادو ina daliban al-mawaris kamin al-mawaris ma me muka tattauna a jirasul jaddi wal ikhwa a daidai wannan gurin ku na za iya musu muqasama ko ka kanya koma matsayin uba to ko kuma ayaya ine muqasama dan adam na'am to shi rikicin kaka da dan uwa matsala ce a cikin gado mun tattauna ta a cikin al-mawaris wani kuma mirasul jaddi wa ifa haka muka yi shi yana daga cikin special cases na inheritance in kace baba kaka a matsayin dan uwa a matsayin mahaifi yake to abinda ake nufi fa kenan idan kaka ya zo yan uwa kwata-kwata ba su da gado saboda kaka zai gaje su sai malamai suka duba suka ce to ai dangantakar kaka da mamaci ita ce irin dangantakar yan uwa da mamaci haka ne ko ba haka bane dangantakar kaka da mamaci ita ce dangantakar yan uwa da mamaci idan na uwa ɗaya uba ɗaya ne ko na uba ɗaya me hada wannan mamacin da kaka dan da ya haifa ko ba hai bane uban mamacin to me hada wannan mamacin da wannan yan uwan nasa uba sai malamin daga to ai dangantakar kaka ita ce dangantakar yan uwa da mamaci kowa wannan uban shi ne hada su to za a ce wannan ya shiga do waɗannan ba za su shiga do ba sai malamai suka tattauna akan to in kaka ya zo cin gado bai sai kare yan uwa ba idan bai sai kare shi yan uwa ba ya za a yi a bashi 1/6 irin wanda ake bashi uba akwai yanayi da inda wani uba sai ake bashi akwai inda ake mai da shi ya dawo kamar yan uwa da hi da su su hadu inda sauran maza ya zama dan uwa da miji da mata sai zama to le zakari mithlu hadith husayn hala ta uku na manta amma dai halaye uku ne ake samu tsakanin gadan kaka da yan uwa to mu awai yana sarki musulmi kes din ya kwace mashi sai rubuta wasiqa yake tambayar Zaid ibn Thabit tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce afradukum Zaid wanda yafi kowa lakantar da bangado a da umata zai ku bin sabiti to sai ya rubuta masa wasiqa yake tambaye shi me ka fahimta dangane da rikicin gadan kaka idan ya hadu da yan uwa sai yake sai masa to fa innaka tasaluni ka rubuto mun wasiqa kana tambaya ta dangane da gadan kaka da yan uwa fa zakara risala ya ambata masa sauran abubuwan da Muawiya ya faɗa a cikin wasiqar shi ma'ana yana saitin wasiqar yana bada ansa sai ce wa nas'alullaha al-huda da ya zahi bada ansa sai ce muna roƙon Allah ya datar da mu wal hifza ya kare mu was sabata ya tabbatar da mu wat tathbita fi amrina kullihi ya tabbatar da mu a cikin dukkanin laburan mu wa na'udhu billahi an nadhilla muna roƙon Allah ya hana mu bata aw najhala ko mu wauta aw nukallafa ma laysa lana bihi ilmun ko mu kakaba wa kanmu bayanin abinda bai da ilimi akan mu wani harin yana nuna maka cewa akwai tsoron Allah a gurin shi duk abin da zamu rubuta Allah ya sa ba kokarin bugun iska muke ba Allah ya sa da ilimi zamu bada wannan bayani sai yace wassalamu alayka amiral mu'minina mala ya yanke maka ma'ana sai ya ci gaba da bashi bayani gadan sa kaza da kaza da kaza da kaza da yabo karshen wasiqar sai yace wassalamu alayka amiral mu'minina amiral mu'minina wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu yace amincin Allah ya tabbata a gare ka kaga a farkon wasiqar an samu sallama a ƙarshen wasiƙar an samu sallama shine babu Imam al-Bukhari man kataba akhirar risalati assalamu alaikum wa rahmatullahi sai yace to ƙarshen wasiƙa sai yace wassalamu alayka amincin Allah ya tabbata a gare ka amiral mu'minin kai sarkin mu'minai wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu duk mun wuce ƙarin waɗannan a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a baya wa kataba wanda ya rubuta wannan wasiƙar Wuhayb Wahab ya rubuta wannan wasiƙar kamar imla'i ko shibta aka masa ya rubuta ta yawmal khamis a ranar alhamis lisintai asharata baqiyat min ramadana ramadan yana da saura kwana 12 ya shuɗe dan daga wata kin aka rubuta wasiƙar koran 17 koran 18 ga wata yace to na rubuta wannan wasiƙar ne ramadan yana da saura kwana 12 ya shuɗe galibi ya fi zama da cewa ran 18 ga wata aka rubuta wannan wasiƙar sanata sunaini wa 40 a shekara ta 42 da hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da haka kenan idan zaka rubuta kwanan wata a lissafin mu zaka rubuta 18 ga watan 9/042 kenan ko ba amma kai wa 1000 da wani abu ba fa yau da rubuta wannan wasiƙar tana da shekara 1400 da shekara 3 tunda mara 1445 kenan to yanzu idan ake ba mu reference wannan wasiƙar yadda ake rubuta ƙarshen wasiƙar musulunci kenan da kai ma in kai waɗannan abubuwan da aka rubuta in kawo ƙarshe zai kace wassalamu alaikum shi kuma bai sai ce hadha wa salam ko sai bisalam ko to bisalam ya fi kama da ya dauko lafazin assalamu alaikum kuma wassalam din ma ita ma haka din da ai hadha iyaka abin da ya samu kenan wassalamun aminci ya tabbata a gare ka to amma bai sai mai da kalma sai ce hadha wassalam sai ka dauka gaban kalmar Hausa sai ko amma duka kalmomin na Larabci ne hadha ishara zuwa ga abin da ya gabata shine iyaka abin da zan iya samu a yanzu wa salamun amincin Allah ya tabbata a gare ka bis salam ko bi salamin har yanzu ka kare da sallama ne wassalamu alayka har yanzu ka cike da sallama yasa da yawa nakan fada al'adar malam Bahaushe akwai musulunci a cikin ta wallahi kuma har yanzu masu rubutu fa suna da damar rubuce-rubuce wanda zai dauka mina al'adun musulunci a rubuce-rubuce wanda take kama da addinin musulunci kada ko wasiƙar Bahaushe ko kada ko gaisuwar malam Bahaushe kada ko jajan malam Bahaushe kada ko ta'aziyar Bahaushe wadannan ka tattara su ka iya bayani ya isa kai projector akan sa ko na VIP ne ko waƙen Bahaushe bare da gaske in Bahaushe zai maka waka galibi akwai tarbiyar zai maka bismillah zai ma Allah godiya zai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salati zai yabi sahabbai dan ya nuna maka ba shi'a yake ba a waka ana iya gane akwai dan shi'a da ba dan shi'a wallahi tallahi idan ba dan shi'a bane kana harba sun sauka bakar mutum in dai marubuci ne zai gaya maka ga bismillah zai gaya maka ga salati ga yaban Allah ga salatin manzon Allah ga yaban sahabbai sannan kuma zai ga cikin baitukan waka ɗan Hausa za su iya rubutu a wannan fagen ɗan Islamic Studies za su iya rubutu a wannan fage ɗin ko ɗan Literature za su iya rubutu a wannan ɓangaren na turanci ne ko ba na turanci ba ne ɗan Linguistics za su iya yi Allah maɗaukakin sarki ya sa mu dace wani daga sai mu kwana a kan shi rana ta idan Allah maɗaukakin sarki ya kai mu sai mu tashi a kan babin da yake maganar kaifa anta ya kake how are you ko Allah ya sa mu dace assalamu alaikum wa rahmatullahi akwai masu to aka ce akwai Musa dan sandan dawaki Allah yayi wa mahaifiyarsa rasuwa jiya shi ma dalibin wannan majalisi ne ina ga yan uwadi wato sai shi dan sandan dawaki mahaifi ne Allah yayi wa mahaifinsa rasuwa dukkan yan uwa wanda muka ambata da wanda muka ambata ba wanda muka sani na kusa da mu da na nesa muna addu'a ubangiji Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka sauƙaƙa kwanciya a gare su Allah da mu da su ka hada mu cikin ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka sa aljanna ita ce makoman mu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika alhamdulillahi rabbil alamin